sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger sai tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 ko kuma tashar Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana hakanan kuna iya kama mu a koda yaushe akan yanar gizo akan voahausa.com sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bayanar jama'a ya furta kalamai uku bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya bada shaida ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙi a tajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala a cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar Sudan ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali
tsakanin labaran kenan idan muka tsunduma cikin shirin namu za ku ji cewa shugabannin mambobin kungiyar kasashen yammacin Afrika na ECOWAS na taro na gaggawa a birnin Yamai don gano yadda za su warware rikicin siyasa da ya barke a kasar Guinea-Bissau hakanan kuma uwar kungiyar matuka keke na PEP ta shirya wani taron bita don wayar da kan mambobinta kan hanyoyi da za su bi wajen kiyaye dokoki da kuma kare aukuwar hadarurruka akan hanyoyi kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a cikin shirin namu Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bayanar jama'a ya furta kalamai uku bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya bada shaida yan jam'iyyar Democrat da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar Kent ya ce wasu da ke cikin gwamnati da kuma suke mu'amala kai tsaye da Trump su ne suka tsegunta masa waɗannan kalaman da shi Trump yake son ji daga Volodymyr Zelensky. ‘Yan Democrats ɗin na buƙatar gano ko Trump ya hana tallafin soji na dala Amurka miliyan 400 ga ƙasar ta Ukraine har sai Zelensky ya fito ƙarara ya bayyana yunkurin tsige abokin takararsa na jam'iyyar Democrats a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2020 Joe Biden. Haka kuma Trump ya dage akan lallai sai Ukraine ta yi katsalandan a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2016 a madadin jam'iyyar Democrats da kuma 'yar takararta Hillary Clinton. Kent ya ce abin da ya fi damunsa shi ne ƙoƙarin ƙirƙiro batutuwan da suka shafi shari'a da kan iya kawo illa ga doka a ƙasashen na Ukraine da kuma Amurka. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙi a tajirin mai faɗa a jiya a sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar Alabama. Jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta Democrat na yanzu da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaɓen Nuwamba mai zuwa mai magana da yawun Bloomberg ya ce idan ya tsaya takara zai samar da sabon zaɓi ga Democrat ya ƙara mata muruwa a shugabancin birnin da ya fi girma a Amurka ya kuma haɓaka kasuwanci da fuskantar manyan ƙalubalen Amurkawa a matsayinsa na babban mai aikin jin kai da taimakon al'umma Bloomberg ɗan jam'iyyar Republican da ya koma mai zaman kansa wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yan jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a shekara ta 2016 To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar Sudan ta Kudu bayan kwashe shekaru na tashin hankali. Kasar ce take da mafi karancin ilimi a duniya, wanda yake kashi 27% kacal na mutanenta ne ke iya karatu da rubutu. Domin magance wannan matsalar, hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaki da jahilci a fadin kasar. Ya zuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba sa iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi 16% ga mata. Minista ilimin kasar Sudan ta Kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya, saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashe-tashen hankula.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated.
Ya ce a matakin ɗaiɗaikun jama'a da kuma matakin ƙasa, al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa duk suna da ayyukan yi, suna samun ingantaccen kiwon lafiya, kuma suna fin zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi. Dakarun sojin ƙasar Amurka da ke kariya ga yankunan mai a yankin arewa maso gabashin Siriya suna taimakawa wajen tabbatar da duk kudaden da aka samu suna tafiya ne mafi yawa ga dakarun kurdawan kasar Siriyan, waɗanda su ne manyan takwarorin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi ta nanata muhimmancin kariyar yankunan man a zaman babban abin baiwa muhimmanci, duk kuwa da janyewar sojojin Amurka. To sai dai wani babban jami'in tsaro ya faɗa a jiya Alhamis cewa babu wani abu daga cikin kuɗin da ke shiga asusun Washington. Tsawon makonni kuma jami'an Amurka sun yi ƙoƙarin disashe zancen yiwuwar samun wata riba a zaman abin da ke jan hankalin ƙasar ta Amurka, wato shiga yakin na Siriya, inda ya ce babban abin da ya dame su shine ƙungiyar IS da kuma ƙoƙarinta na kafa daula.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, rikicin siyasa da ta barke a kasar Guinea-Bissau bayan da shugaban kasar Jose Mario Vaz ya sauke firanministan kasar Aristide Gomes kwanaki kaɗan gabanin babban zaben kasar, ya sanya shugabannin kasashen mambobin kungiyar kasashen yammacin Afirka na ECOWAS yin taro don samun maslaha game da wannan rikici. Abokin aikinmu da ya halarci taron ya samu tattaunawa da Baba Yakubu Makeri. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Yawa, to Baba Yakubu, taro na shugabannin kasashen Afirka mambobin kungiyar ECOWAS an fara shi ne a ɗazu da rana a nan birnin Niamey na jamhuriyar Nijar. Wato kuma babban abin da ke makasudin wannan haɗuwa shi ne tattaunawa a kan matakin da za a ɗauka dangane da halin da ake ciki, wato rikicin siyasar da ake fuskanta a ƙasar Guinea-Bissau.
Na'am, Sule, kana ji na?
Ina jinka baba.
Yawa, to kamar yadda ka faɗi makasudin, shin taron abinda ya tattauna a kai kawai kenan?
Eh, dama ainihi abinda yake tafa da su shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin ECOWAS kenan shine magana guda ce za a yi batun nan na wato halin da ake ciki a kasar Guinea-Bissau, inda rikicin siyasa ya sarke a daidai lokacin da ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 24 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki.
To wai menene takamammen abin da ke faruwa a can kasar Guinea-Bissau din?
Ainihi wato abin da ke faruwa a ranar 28 ga watan Oktoba da ya gabata, shugaban kasa Jose Mario Vaz ya tsige Prime Minister da gwamnatinsa, kuma ya maye gurbinsa da wani Prime Minister da ya naɗa wasu sabbin ministoci. To tun daga wannan lokaci ne rikici ya ƙara sarkewa. Dama tun can baya ya kamata a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa, to sai dai rashin fahimta tsakanin Prime Minister da shi shugaba Mario Vaz ya haifar da kace-nace a tsakaninsu, wanda kuma ita ƙungiyar ECOWAS ta ce ai ita ya sanin ta wannan gwamnatin da aka rusa ita ce halattacciya, saboda haka bata aminta da wannan sabuwar gwamnatin da shi Mario Vaz ya kafa ba. Mafari kenan suka a ranar Laraba da ta gabata aka ɗebarwa ita gwamnatin ta Mario Vaz awoyi 48, wato ministocin su yi murabus ko kuma su kuka da kansu. Yaji kuma mafarin wannan taro kenan.
To abinda masu rali za su yi mamaki, wannan abin yana faruwa a can kasar Guinea-Bissau, amma kuma aka zo ana taron ECOWAS a kan wannan batu a kasar Niger, a maimako a tura wata 'yar tawaga ce kawai za ta je ta sasanta wannan abin. Ya me kake jin shugabanni suna faɗa game da wannan abu, don in ka duba ba abu ne wanda yake kamata a ce har an bata shugabannin ƙasa sun bata lokaci a wata ƙasa suna neman gyaran matsalar da ake fama da ita a wata ƙasa.
Da dama daga cikin kamar waɗanda muke shin suna magana akan wannan lamari, wannan dabarwar siyasa, suna ganin cewa kamar akwai son rai a wajen tafiyar da harkokin ita wannan kungiya ta ECOWAS. Domin a halin yanzu da ake ciki makamancin wannan rikici ana fuskantarsa a kasar Guinea Conakry, inda shugaba Alpha Conde yake kokarin garcewa akan karagar mulki ba bisa ka'ida ba, wanda kuma har abin da ya haddasa tarzoma har aka samu asarar rayuka. Amma ba su yi hutu kaza suka kira wani taro ba, sai wata 'yan sanarwa da ake ganin da suka fitar wacce ake ganin kamar bata biya bukata ba. Sannan akwai halin da ake ciki, wato matakin da na rufe iyakar Najeriya da wasu kasashe irin su Niger da Benin, jama'a na ganin kamar su ne abubuwan da ya kamata a ce ECOWAS ta mai da hankali a kansu na tsawata, don ganin an mutunta yarjejeniyar da su waɗannan kasashe 15 suka sa suka rattaba wa hannu a tsakaninsu a shekarun baya, don baiwa 'ya'yan kasashen damar kai da kawo da kuma harkokin kasuwanci da dai makamantansu.
To tunda ka dauko batun rufe ikan iyakar Najeriya da ya shafi sauran kasashen yammacin Afirka, kuma mataimakin shugaban Najeriya Yemi Professor Yemi Osinbajo yana gurin, menene sakon da ya kawo akan wannan batun?
To kawo yanzu Yemi Osinbajo bai yi magana a kai ba, iyaka dai na matuntubi ɗaya daga cikin jami'an da ke tare da shi musamman masu kula da manema labarai cewa za su yi magana akan halin da ake ciki, ne dalilin da ya sa Najeriya ta rufe iyaka kuma take ci gaba da rufewa tare da ƙara tsaurar matakai, kamar magana nan ta dakatar da barin man fetur ya kai ga gidajen man da ke gab da iyakar ƙasa da sauran ƙasashe. To sai ya kusanta mun cewa ya yi masa bayani amma ya ce ba zai so yi magana ba, haka kuma kawai mu jira sanarwar da za a bada ta ƙarshen taro idan aka shima kaɗan.
To za mu sake dawowa gare ka idan an fito da wato takardar ƙarshen taron, Allah ya da.
Okay, to baba.
Hirar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da wakilin muryar Amurka Sulemu Mini Barma da ya halarci wannan taro na ECOWAS kenan. A gaida Sulemu Mini Barma. Yanzu kuma sai batun zirga-zirgar ababen hawa. Duba ga yadda babura masu kafafu uku da aka fi sani da keke napep ya kasance da mahimmanci wajen zirga-zirgar fasinjoji a Najeriya, da kuma yadda masu wannan sana'a suke tukin ganganci da ke haddasa haɗarika a kan hanyoyi, ya sanya uwar hukumar matuƙa keke napep a Abuja ta ga dacewar yin taro don yi wa mambobinta bita a kan yadda za su kiyaye a rukuwar haɗarika gami da inganta sana'ar tasu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci wannan taron bita.
Wani yunkuri na ganin cewa direbobin keke napep da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun zama masu bin doka da oda wajen gudanar da ayyukansu. Ƙungiyar keke napep da ake kira Natomora tana taron wayar da kai da mafaɗakarwa a ƙananan hukumomin shida na birnin tarayyar Abuja. Shugaban ƙungiyar na Abuja Musa Ibrahim Ancau ya yi bayanin dalilin yin taron.
Wannan taro mun shirya shi ne saboda faɗakarwa da gangami da muka yi na membobinmu su san dokokin kituki, su san dokan hanya da maganan security. A wannan taro da muka yi muna yawo, za mu ci gaba da yawo zagayawa don fadakar da su game da maganan tsaro. Security akwai kamfani na tsaro wani ana ce masa BB Security wanda muka yi haya. Wanda muna nan mun fara akwai katan TV a office mu. Za su sa mu kowa application a wayan shi, za mu ringa kallon direbobin mu suna yawo a cikin gari. In wani ya aikata laifi za mu iya revising a area abin da ya faru. Awa 8 bayan in mutu ya kawo mana report office ko na manta da kaya na ko an yi wani abu na crime, za mu yi haduwa da police da sauransu mu yi duba baya awa 8 baya a daidai angon da ya faru, sai mu duba mu ga wani kece ne abin ya faru da shi, sai mu kamo mutumin a hukunta shi. An da kuma maganan tarbiya na tuki, saboda ba su kadai bane akan hanya, akwai ƴan uwan mu masu motoci, mu masu keke ne kafa uku, dole mu koyar da su ladabi na bin biyayyen tuki akan hanya kamar yadda ya kamata.
To wani gargadi kuka yi musu na batun koke-koken da al'umma ke yi cewa ana amfani da su wajen ta'addanci?
Wannan yana ɗaya daga cikin abinda muka tara su muka yi gargadi muka kira kullun su. Shi zaka shiga jami'ai daban-daban, jami'an 'yan sanda na farin kaya, jami'an road safety, jami'an NDLEA akan shan kwaya ma sun taru a wajen nan don su ba da abin da ya sauwaka resource people kenan. Wanda muka tara a nan wajen sun ba da lecture ma direbobin mu yana za su yi, ko ka dauki mutum a keke baka gane masa ba ga yana zaka kira waya, ko kuma ka dauki ka saurari mutane ga abin da suke tattauna, ko kuma a wajen shan shayi kin san mutanen mu akwai habit hali na zaunawa a wajen mai shayi da mai garau-garau a zauna a tare ana hira har da bakin fuska. In ka ji wani alama ko dan kidnapin ko dan wani abu, to sai ka amsa, sai kai kokari. Akwai number da mu office din mu kullun 24 hours a bude yake, dan ba ma kullun office din mu na union kai ma mai kwana a ciki saboda emergency. So duk lokacin da ka zo office din mu na union akwai mutane da za su saurari bunka komai dare, dan haka zamu iya muku masadar da kai ga jami'an tsaro saboda ai maganin wannan abun. Saboda haka ne wani ake tsaran yanki da nafin ko ɗan wani abu, muka shigar da wannan na'ura na tantance tuki a anguwanni da dama, wanda zamu iya revising back in an yi kidnapping yau an gaya mana a waje kaza da keke. In muka implement ko muka gabatar da wannan abin da muke so yi, shine zai taimaka mana na gano wai a can din da ya faru waye yayi, mu gano member mu ne ko ba member mu ba. Shi za ki ga mun shirya task force, banda wannan akwai task force da muka shirya wanda za su ringa zuwa titi suna bincike suna checking su gano shin kai ma dan keken ne tukunna, kai direban keken ne ko ba kai direban keken bane. Bayan haka kafin ma ka zama direban keken ai akwai sharadi, akwai hanyoyi wanda sai ka bi dokokin, sannan mu iya gane cewa kai dan keke ne, sannan ka shiga harkan keke na din, sai kuma ka zo da dan uwanka wanda muka sani, sannan mu saka alayin ma mu maka register.
Wannan shi ne to batun amfani da wayar hannu wacce ake ce masa salula fa,
game da salula
wajen game da harkan tsaron
ita ce yanzu muna ma da hanyoyi da muka samu wanda mutumin da bai da halin amfani da babban waya ko baka da kuɗin da zaka saya. So mun samu dama Android wannan handset wanda ake iya chatting, muna da ita a office wanda muke ba su kaza kai biyan 200 har ka gama biya, muna ba su wannan loan facility na waya a office din mu, wanda suna nan suna karba kuma muna ba su. Wanda yake da ita kuma zamu sa masa wannan application a cike ci gaba da tuki da
a cikin manyan jami'ai da suka zo taron domin yi wa direbobin bita. Akwai shugaban hukumar kiyaye haddura na babban birnin tarayya Abuja ko Commander Wobin Ayuba Gora, ga bayanan da ya yi wa direbobin keke napep din.
Su gane abubuwan da ya kamata su yi in suna kan hanya, shi yasa na yi musu jawabai nan in gaya musu illolinsu idan har mutum bai yi abin da ya kamata ba, ga abin da bai yiwuwa zai biyo baya. Shi yasa na yi dokin lokaci na masu wannan gargadi, kuma na ba da gaskiya ya cikin yawansu da suka zo nan, idan har koda mutane guda 10 ne sun yi la'akari da abin da na yi, mun rage wahala mun rage matsaloli.
To a kulliyomin ana musu irin faɗakarwa. Shugaban kungiyar keke napep na ƙasa Muhammad Sani Hassan shi ne babban bako a wurin taron. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 10:19. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan jam'iyyar Democrat na ci gaba da zuba ruwa a ƙasa suna sha bayan nasarorin da suka samu a jihohin Virginia da Kentucky a zaɓukan da aka yi na mukamai daban-daban, ciki har da na gwamnoni da na ƙananan hukumomi da na majalisun jihohi. Nasarar da masu lura da al'amuran siyasar ƙasar Amurka suka ce nuni ne ga abin da zai iya faruwa a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a faɗi. Batun da zamu mai da hankali a kai kenan a wannan mako, yayin da ni Mahmud Lalo zan jagoranci shirin kamar yadda na saba. A ranar 30 da ta gabata ne aka gudanar da zaɓuka a mukamai daban-daban, ciki har da na ƙananan hukumomi da na majalisun jihohi a wasu sassan Amurka. Sakamakon waɗannan zaɓuka sun nuna 'yan Democrat sun karɓi majalisun dokokin jihar Virginia biyu tare da lashe kujerar gwamna a jihar Kentucky. A Virginia, masu kada ƙuri'a a waje-wajen jihar ne suka taka muhimmin rawa wajen samun nasarar 'yan Democrat a jihar. Abin da ya ƙara wa gwamna Ralph Northam ɗan Democrat ƙarfin mallake jihar.
A yau 5 ga watan Nuwamban shekarar 2019, ina mai sanar da ku a hukumance cewa jihar Virginia ta zama ta masu ruwan shuɗi, wato 'yan Democrat. Na mai taya ku murna.
Virginia is officially blue. Congratulations.
To a jihar Kentucky kuwa, ɗan takarar Democrat Andy Beshear ne aka ayyana a matsayin wanda ya yi nasara, inda ya doke gwamna mai ci Matt Bevin ɗan jam'iyyar Republican. A cewar Beshear, ya mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi jama'a kai tsaye, shi yasa ya yi wa abokin hamayyarsa zarra, wani abu da wasu ke ganin 'yan Democrat ya kamata su mai da hankali a kai.
Sakona a nan shi ne, wannan takara ba a bace da ke mayar da hankali kan wanda ke cikin fadar White House ba. Batu ne da ya shafi abin da ke faruwa a gidajenku.
To a lokacin hada wannan rahoto, abokin hamayyarsa Bevin, wanda ba sananne ba ne cikin gwamnonin jihohin Amurka, bai miƙa wuya kan kayan da ya sha ba, amma ya yi fatan mara mai baya da shugaba Trump ya gab da zaben ya yi tasiri.
Kentucky ce jagora, muna kuma goyon bayan shugaban Amurka Donald J. Trump.
To sai dai shugaban na Amurka ya yi nasarar ciyo jihar Mississippi mai dauke da masu ra'ayin mazan jiya, inda ya nemi jama'a su marawa ɗan takarar Republican Ted Reeves baya.
Masu ra'ayin sauyi sun yi amannar cewa idan suka zo Mississippi suka yi nasara a wannan zaɓe, hakan zai yi mummunan tasiri a kan Donald Trump a zaben 2020.
Sakamakon wannan zaɓe dai ya ƙara wa 'yan Democrat ƙwarin gwiwa, ciki har da shugaban jam'iyyar Tom Perez.
Nasarar da muka samu a jiya, wato ranar Talata, nasara ce ta ɗaukacin 'yan Democrat. Ina ga nasara ce ga abin da muke mutuntawa, kuma babu abin da zan ce wa duk waɗanda suka tallafa wajen samun wannan nasara.
To masu fashin baki a siyasar Amurka, na ganin goyon bayan da 'yan Republican ke da shi a waje-wajen gari ya ragu a wannan zaɓe na baya-bayan nan, kuma binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa goyon bayan da shugaban yake da shi na raguwa a tsakanin masu kada ƙuri'a ba tare da bin jam'iyya ba, yayin da aka doshi zaɓe a shekara mai zuwa. Lamarin da Susan Page, ma'aikaciyar gidan jaridar USA Today, ta ce ya sa shugaba Trump ya fi mai da hankalinsa kan inda ɗumbin magoya bayansa suke.
Maybe the biggest surprise of the Trump presidency, and I say that recognizing there have been all kinds of surprises.
Wataƙila wani babban abin mamaki da zai faru da za a gani a zamanin shugabancin Trump, tare da la'akari da cewa akwai sauran abubuwan mamaki da yawa shi ne. Tunda aka rantsar da shi bai yi kokari ya ƙara yawan magoya bayansa ba. Abin da ya fi mayar da hankali a kai kawai shi ne ƙoƙarin nemarwa gaggan magoya bayansa haɗin kan masu kaɗa
ƙuri'a.
To halin da ake ciki, shugaba Trump na biye da abokanan hamayyarsa 'yan Democrat a wasu sabbin binciken jin ra'ayi da aka yi na ƙasa, wato wajen karɓuwa a tsakanin masu kaɗa ƙuri'a. Amma kuma ya taɓuka wani abu a wasu muhimman jihohi da ake kare jini buri jini, waɗanda ya sha da ƙyar a cikinsu a zaben 2016. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Zahra Aminu Fage, Jim Malone da kuma Julie Letters Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Thank you.
Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce ci gaba da gargama iyakokin Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi, hakan ba zai haifar ma kasar da wasu kasashe dama ido ba, duba da kuncin rayuwa da dimbin jama'a ke fama da ita sakamakon gargama iyakokin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Garba na Halikamba, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ya ce ina kara jinjinawa rundunar yan sanda da ma Najeriya bisa namijin kokarin su na ci gaba da kubutar da yara da aka sace daga arewa aka kai su kudancin Najeriya, da fatar Allah ya kara musu jagora. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, ya ce salam VOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin kasar Turkiya ta yi bincike sahihi wajen kama wasu daga cikin dangin Abubakar al-Baghdadi jagora ISIS domin kar ayi kitso a kai da kwarkwata. Allah ya kyauta. Sakonmu na gaba ya fito daga Ali Usman Takalafiya, birnin Kebbi, ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasar reshen jihar Kebbi, da Sani mai langilange da Hamza Galadima da dan Asibi mai fata yauri suka ce baki daya assalamu alaikum muryar Amurka. Suka ce sake bankado wasu gidajen mari a birnin Katsina, Daura, Ilorin, Ibadan da birnin Lagos. Hakan nuna muna cewa hukumomi su kara dukufa wajen gudanar da binciken birane da kauyuka arewacin tarayyar Najeriya da ma birane da kauyukan kudancin kasar mu domin kara gano ragowar ire-iren waɗannan gidajen. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ya ce al'ummar Najeriya muna cikin aljannar waina, sama zafi ƙasa zafi, amma fa a mulkin shugaba Muhammadu Buhari fatanmu Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin rayuwa. Amin summa amin.
Allah a gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu sallama da ku, ga Murtala ya dawo da labarai a takaice.
To Aisha, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku. Wato bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙin attajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar Alabama. Wato jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe, Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin 'yan takarar da ke takara yanzu haka a Democrat da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaɓen Nuwamba mai zuwa. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a ƙasar Sudan ta Kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali. Kasar ce dai take da mafi karancin ilimi a duniya, wanda ya kama kashi 27 bisa 100 kacal na mutanenta ne ke iya karatu da rubutu.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na ƙarshe na daren yau, inda za mu ji ra'ayoyinku akan abin da ya shafi rayuwarku ko kuma ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu Mr. Dan, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai ku gyara zama da sauraron shirin matasa, shirin yau da gobe.